Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana. A wannan shirinmu na ƙarshe na yau Laraba 27 ga watan Satumbar shekarar 2017. Akan mitoci da suka hada da 25, 31, 41 da kuma 60. A Jamhuriyar Nijar ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Laldaniya. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasin Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba Yakubu Makiri ne tare da Maryam Dauda muke farin cikin sake saduwa da ku a shirinmu na ƙarshe. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar rundunar 'yan sandan jihar Abia ta ce ba ta da wata masaniya game da inda madugun 'yan fafutukan kafa a ƙasar Biafra Nnamdi Kanu ya shiga. Bayan haka za ku kuma ji hira da abokin aikinmu Usman Ahmad Kabara ya yi da barista Ismail Ahmad babban hajibin shugaban ƙasa a Najeriya akan muhimmancin kama 'yan Boko Haram musamman ma a yankin kudancin ƙasar. Kuma akan haka ne za mu nemi ku kira mu ku bayyana ra'ayoyinku akan kowane irin tasiri ne yake da shi a kan wannan kabe da ake yi ma 'yan Boko Haram a cikin wannan lokaci. Bayan haka muna ɗauke da kuma labaran wasanni daga ƙasar Ghana, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a masu sauraro barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce za ta tura wasu manyan jami'anta zuwa jihar Rakhine da ke ƙasar Myanmar gobe Alhamis. Yayin da take ƙara yin kira akan buƙatar tura ƙarin taimakon agajin jin ƙai a yankin, a cewar mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya Stéphane Dujarric. A lokacin ganawar da suke yi a kowace rana, Stéphane ya ce mun sha nanata damuwarmu game da ƙarancin taimakon agaji a wannan yankin. Ya ƙara da cewa muna na'am da wannan gayyatar a matsayin mataki na farko, kuma muna fata zai kai ga samun ƙarin taimakon agaji. Ziyarar da ake shirin kaiwa gobe idan Allah ya kai mu ita ce karan farko da wakilan Majalisar Ɗinkin Duniya za su kai a jihar Rakhine tun bayan da musulman Rohingya suka fara tserewa daga ƙasar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce musulman Rohingya fiye da 400 suka tsere zuwa ƙasar Bangladesh don gujewa musgunawa da gwamnatin Myanmar ke yi musu. A cewar hukumar, mutane 40,000 suka tsere zuwa Bangladesh cikin kwanaki 2 da suka gabata. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ce Amurka da sabuwar dabarar da ta fito da ita ta warware kikikakan da ake yi da mayakan kungiyar Taliban ba zai sa ta daina fada a Afghanistan ba. Yan sa'o'i bayan isar sa kasar, wani harin roka da aka kai a tashar jiragen saman birnin na Kabul ya raunata mutane 5. Sakataren rundunar NATO Jens Stoltenberg, wanda shi ma ya je Kabul din, ya jaddada kudirin NATO na taimakawa a Afghanistan. Shirin da shugaba Donald Trump ya fidda a kan Afghanistan cikin watan da ya gabata ya nuna irin gagarumin rawar da ƙasashen yankin za su taka ciki har da ƙasar India. Birnin Kabul ne wuri na biyu da Mattis ya je a ziyarar da yake yi a ƙasashen yankin kudancin Asiya bayan da ya fara zuwa birnin New Delhi, wato babban birnin ƙasar India. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump da wasu jami'an gwamnatinsa suna kare matakan da gwamnatin ƙasar take ɗauka akan bala'in da ya afkawa yankunan Amurka a tsibiran yankin Karibiya sakamakon mahaukaciyar guguwar teku da suka afkawa wannan yankin. Trump ya sanar da cewa zai kai ziyara a Puerto Rico da tsibiran da ake kira Virgin Islands ranar Talata mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu haka dubban jami'an gwamnatin tarayyar Amurka na aiki a can wannan tsibiran, a cewar Elaine Duke, muƙaddashiyar sakataren tsaron cikin gidan Amurka. Bayan ganawa da shugaba Trump, Ms. Duke ta faɗawa manema labarai cewa da taimakon ƙawayen Amurka suna ci gaba da aiki ba dare ba rana, suna aiki tukuru don ceton jama'a. Ms. Duke ta ƙara da cewa gwamnatin Amurka za ta kai kayayyakin masarufi da abinci da ruwa a tsibiran da kuma maido da wutar lantarki a asibitoci da tashoshin jiragen ruwa da na sama da kuma wasu muhimman wurare. Kasar Saudi Arabia ta amince mata su fara tuƙin mota karan farko a cewar wata dokar masarautar kasar. Kafafen yada labaran kasar sun faɗa jiya Talata cewa dokar da sarkin Saudiya ya bada ta bada damar a ba maza da mata takardar izinin tuƙi. Yalima Khalid bin Salman, jakadan Saudi Arabia a Amurka dan sarkin Saudiya kuma ya ce barin mata su yi tuƙi wani gagarumin ci gaba ne wanda kuma kasar ta shiryawa. Jakadan ya fadawa manema labarai a Amurka cewa wannan ne lokacin da ya kamata a yi abin da ya dace. Shari'ar musulunci da dokokin tuƙin Saudiya ba su haramta wa mata tuƙi ba, amma dai ba a ba su takardar izinin tuƙi ba kuma akan kulle su idan suka yi yunkurin yin haka. Za a fara aiki da wannan dokar ne a watan Yunin shekara ta 2018 baɗi kenan idan Allah ya kai mu.
Maryam Dauda ke zan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, galibin 'yan Najeriya da suke ta tambaya cewar wai ina madugun 'yan kungiyar IPOB mai rajin kafa a ƙasar na ta Biafra Nnamdi Kanu. Wakilinmu a jihar Abia, wato Alfonso Okoro Igwe, ya tuntuɓi 'yan sandan yankin ko suna da labarin Nnamdi Kanu ɗin.
Rundunar 'yan sandan jihar Aja ta bayyana cewa ba ta da wata masaniya game da inda madugun kungiyar IPOB Mr. Nnamdi Kanu yake a halin yanzu, a yayin da wannan batun na ci gaba da mamaye zantuka a yankin kudu maso gabashin Najeriya. Mr. Antonio Buizi, kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ne, ya shaida mini haka a ƙyar hirar da na yi da shi yau, inda ya ce,
I am not in the know of where he is. Abia Police Command, the Nigerian Police is not in the know of where he is.
Mr. Obuizi ya ce, ba mu san inda yake ba. Da muna sane da inda yake, da mun yi kokarin fahimtar da shi wajen ganin muhimmancin yin tunani mai armashi. Idan ku manema labarai kun sani, sai ku gaya mana, saboda mu tafi tare wajen shawo kan lamarin. Lamarin kuwa ya janyo cece kuce, da ya sa na nemi sanin yadda al'ummar yankin ke ganin maganar. Mr. Moses Okoye wani ɗan kasuwa ne da ya ce,
I thought that I could say that Nnamdi Kanu may be alive or may not be alive.
Okoye ya ce tana yiwuwa Nnamdi Kanu na raye ko kuwa baya raye, ganin yadda sojoji suka kai hari a fadar mahaifinsa. Idan har yana raye, ina roƙon duk hannun da ke rike da shi ya sauko mana shi. A nasa ra'ayin, Emeka ce ya ce Nnamdi Kanu na nan ƙalau. Ya ce zahiri ne Nnamdi Kanu bai mutu ba, saboda babu wata alama cewa an gangawarsa ranar da aka kai musu hari, babu kuma wata alama cewa ya jikata a ranar. Gaskiyar magana ita ce, tana yiwuwa yana ɓoye ko kuma ya bar ƙasar. Ijome Ezekwem ta goyi bayan hakan tana cewa,
Eche nnọ ya, onwe ya mere ya.
Ta ce ina ganin yana nan ƙalau, sai dai tana yiwuwa yana ɓoye, yana nazari yadda zai ɓullo wa zancen Biafra. Haka ma shi Mr. Junior Opara wanda ya shaida mini cewa,
with what I see or what I believe, Nnamdi Kanu is alive.
Opara ya ce bisa abin da nake gani ko kuma abin da nake imani da shi, Nnamdi Kanu bai mutu ba. Daga ƙarshe dai na nemi Burgeja Janar Sani Usman Kukasheka, mai magana da yawon rundunar sojin Najeriya, bisa tuhumar da 'yan kungiyar IPOB ke wa jami'an sojin kasar cewa suna sane da inda shugaban nasu yake, amma duk yunkurin samunsa ta wayar tarho ya fasgara. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Umahia, Najeriya.
To madalla, a gaida Alfonso Okoro Igwe. Babban hadimin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a kan harkar tallafawa talaka, Barista Ismail Ahmad, ya tattauna da abokin aikinmu Usman Ahmad Kabara a kan batun kama wani babban ɗan ƙungiyar Boko Haram a jihar Ondo. Ga yadda hirar tasu ta tafi.
Ana ta kame-kame, misali kwanan ko a ɗan tsakanin an kama wani babban ko ɗaya daga cikin jagororin 'yan Boko Haram a kudancin ƙasa. Shin misali a matsayinka na wanda ya san shari'a, shin kuna ga menene kana ga yake sa har ɗan kwanakin nan zaka ga ɗaya biyu ana kama su a wuraren kudu? Akwai wani abu da kuke kallon lamarin musamman ku da kuke cikin gwamnati?
To ni gaskiya magana harkar tsaro ba na shiga ciki, amma dai na san cewa jami'an tsaro suna iya aikin su, kokarin su tabbatar akan cewa wannan matsala da muka samu, wannan fitina wata wannan annoba da ta dame mu shekarar shekaru an kawo karshen ta saboda haka mutum ko a ina yake ko ba a Najeriya yake ba
ba kudanci
ko kasar ya bari inde da halin da za a kai a kamo shi inde ya kawo mana fitina inde mutum ne da zai zo a gurfanar da shi gaban kullaya to ya tabbata a kama shi wannan ba wani matsala ba kuma na san suna kokarin satan
sai idan ka san wasu suna ganin cewa ai suna sun fantsami ne kila saboda an tarwatsa su can baya
ta yiwu haka din ne ta yiwu haka din ne kuma za mu yi ta dauki daidai din har Allah ya sa mu ci karfa
to wani kira zaka yi wa matasa ga kamar misali tunda kaga ai akwai wanda ma zaka ga a hotuna an faffada hotuna wanda ake nema irin wayannan kila din suka gani ko ma a ina suke akwai matasa kuma rawar da za su taka
a kware kuwa ai mu da ma kullun ikrarin da gwamnati ke shine matasa su sa ido kuma harkar tsaro ta kowa ce ba ta gwamnati ba ce kadai kowa sai an hada karfi da karfi ga wanda abin da ka gani ka fada saboda haka muna sa ran insha Allah kuma muna kira ga matasa ga mata ga manya ma ga dattawa da duk wanda ta kama akan cewa wannan kasar ta mu ce baki daya kuma zaman lafiya ya zama abin arziki a gumma gaba daya hanyar lafiya da shekara ake binta saboda haka muna you know muna jawo hankalin mutane da akan ya dace duk abin da za a yi taimaka wa jami'an tsaro saboda a kawo ƙarshen wannan masifa a taimaka
kamar nan kasar zaka ji ana cewa wai if you see something
say
something so in ka ga wani abu ce wani abu
ka san shanan duniya o ya dare in ka ga mutum kana ra'ayi ne malam
to madalla a gaida Usman Kabara da kuma barista Ismail Ahmed Hamidi hadimin shugaban Najeriya akan harkan tallafawa talaka waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC lokaci yayi kuma da zamu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wannan batu wato muhimmanci ko kuma tasiri na kama ƴan boko haram musamman ma a yankin kudancin kasar amma kafin nan bari mu shakata da wannan faifan
bana bayya haife ni bai kula da ni ba bai bari na ji dadi ba ubanna ga yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da yayan ma ya dubawa ubannin mu ku daina wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin mu ku daina wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shagiya da taba baba ne wani nan balle sana baba ne har na tsoka da bindiga baba ne nayi kwace da taba baba ne yau na shagiya da taba baba ne wani nan balle sana baba ne har na tsoka da bindiga baba ne nayi kwace da taba baba ne
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202 205 6655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar. Wato alamar ƙari 1 202 205 6655.
To madalla muna da kira daga Kwantagura wane ne a Kwantagura
Assalamu alaikum sunana engineer Muhammadu mai gidan makilulu Kwantagura jihar Niger
to engineer bismillah
to gaskiya game da matsalar Boko Haram to gaskiya gwamnatin Najeriya ta rawar gani dan mu mun san an samu ci gaba kuma an kare rabin Boko Haram duk saura kare-kare ne sai dai harin da suke yi hari na narafin karfi shine suke yi amma gaskiya gwamnatin Najeriya muna jinjina masa gaskiya an samu nasara
to mun gode kwarai da gaske injiniya daga Kwantagura bari mu je Gombe wane ne a Gombe oh to Mobi ne daga Mobi ne wane ne a Mobi
daga Mobi jihar Adamawa
to
sunana Abubakar ne daga Mobi
to Abubakar bismillah malam Abubakar
wato ina ga ina tema ina jinjina ga gwamnatin Muhammadu Buhari game da irin yanayi da ake tafiyar da sannan a cikin kwanciyar hankali.
To mun gode kwarai da gaske Mala Abubakar daga Mubi. Bari mu je jihar Nasarawa. Wani ne a Nasarawa?
To, salamu alaikum Malam Baba Magere.
Yawa.
To, da ko ne kana tare da Garba Sale likita radio ne na garin Abuwa Bundo mai jihar Nasarawa.
To, Malam Garba.
A zahirin gaskiya, shugaba Baba Buhari alƙawarin da ya mana na farko dama shine yaki da Boko Haram, samar da ainihin yanayin tsaro. To, a gaskiya muna jinjinawa shugaban ƙasa da jami'an tsaro. Domin ba shakka suna samun nasara tunda yanzu mutum zai shiga ko ina kuma hankalinsa a kwance. Kuma muna fata Allah Ubangiji ya sa duk waɗanda suke ɓoye ko ma a sambisan ko ma ko ina ne a cikin ƙasa, Allah ya tona asirinsu, kuma Allah ya kawo mana ƙarshen wannan Boko Haram. Muna yin mu ci gaba da addu'a, Allah zai kawo mana ƙarshen wannan abun. Gaskiya suna kokari, mun gode. Allah ya saka da alheri.
Amin, mun gode ƙwarai da gaske. Bari mu je Maiduguri. Wani ne a Maiduguri?
Injiniya Musa Ali Aliyu ne daga Maiduguri.
To, injiniya Musa, bismillah.
Eh, ku addu'a da muke fata Allah ya kawo mana ƙarshen Boko Haram ne.
Muna jin ka.
Addu'a muke Allah ya kawo mana ƙarshen Boko Haram. Mu mu samu zama lafiya da walwala a jihar mu saboda nan.
To, sai dai injiniya Musa, kada ka manta an ce wato sha'anin tsaro ba na mutum ɗaya ba ne, sai kowa ya ba da gudunmuwa a riƙa ba da labari irin haka. Yawwa,
kuma muna iya ƙoƙarinmu mu ga mun ba da namu gudunmawar a ga ƙarshen wannan abin insha Allah.
To, mun gode ƙwarai da gaske. Bari mu kada zuwa jihar Filato.
Kun ne magana Bala Komanda daga Bukur jihar Filato.
To, Malam Bala.
Yawwa, to gaskiya tsakani ga Allah muna jinjina ma matakan tsaro da shi shugaban ƙasa akan wannan abubuwan. Gashi yanzu jajircewansu da aikin da suke yi, gashi a kudancin Najeriya ma sun fara kama iri-irin waɗannan mutanen. To, muna jinjina musu kuma muna musu fatan alkhairi. Ubangiji Allah ya sa mu dace.
To, mun gode.
Bala Komanda daga Bukur jihar Filato.
Mun gode ƙwarai man Bala. Bari mu je a Zamfara. Wane ne a Zamfara?
Alhaji dan Malam Yadi na.
To, Alhaji dan Malam, bismillah.
Ina yin ku.
Yawwa.
Wato, game da matsalar Boko Haram ne. Shawarar da yake bayarwa nake don mai daba a unwani da kawai MPN. Tunda gashi ana buga waya kuna kama ana kama ko ta ina. Me yasa ba ku unwani da wannan ba dan Boko kamar shi shekau in ya bugo waya da kadi ne da jami'an tsaro don a kama shi.
Gaskiya ne, da fatan mahukunta sun saurari abinda shawarar da ka bayar. Bari mu je jihar Fatuskum. Mu je Fatuskum.
Assalamu alaikum, sunana Gambo Barau Fatuskum.
To, bismillah.
Yawa, ni gaskiya alhamdulillah ba abin da zamu ce sai godiya, dan a wancan lokaci akwai lokacin da aka yi shekara guda duk sati sai bugon biya tashi, amma yanzu tunda hawan gwamnatin nan mun samu sauki, sai dai mu ce Allah ya saka, Allah kuma ya ƙara tsare mu baki da.
Amin. To, mun gode ƙwarai da gaske Malam Gambo. Bari mu je Yobe.
Hello?
Na'am.
Na, katan da mai goro daga Isuwari.
To, bismillah.
Wanda yake magana akan cewa Buhari bai kawo tsaro ko bai kawo taimako a Najeriya ba, a jihansu ba a rigima ne.
Na'am.
Mun da muke Yobe, muka je kasuwa muka dawo gida an sa kafiyon nan, sai dai mu kwana a jeji, bala mu shiga gidanmu gama. Yau aka zo aka samu tsoro, ba za a je masallaci ba, yara suna jin an muna jin tsoro, yara mu kar su je masallaci ne haka tukunna. Yau ko ina za ka kwanta ka yi bacci a ce wai za a kushe Baba Buhari? Gaskiya mutane ba sa yi wa kansu adalci.
Mun gode ƙwarai da gaske Malam Mai Goro. Bari mu je Nasarawa kuma. Wai a Nasarawa?
To, assalamu alaikum sashin Hausa na gida Radio Amurka.
Wa alaikum assalam.
Ina Rufa'i kan Zaria daga jihar Nasarawan tarayyar Najeriya.
To, ma Rufa'i.
Jingina ga yabo ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari saboda ayyukan da ya inganta harkar tsaro a ƙasar nan. Lallai mun jeba miki sosai da sosai. dalili anan gaskiya a arewacin Najeriya mun samu tsaro sosai kari bisa dari jingina gare ki mun gode miki sosai kari bisa dari na gode kore sashin Hausa na radio Amurka Rufai ka san dare daga jan da
to ma mun gode mu kuma Mallam Rufai bari mu je plateau.
Assalamu alaikum.
Amma alaikum salam.
Sunana Ahmad Muhammad, ina magana ne ina kuma mika godiya ta ga gwamnatin General Buhari da ta dajirce akan yan Boko Haram, kuma Allah ya sa mu ga karshen su lafiya.
Amin summa amin. Bari mu je kuma kasar Togo, muna da mai kira daga Togo. Wane ne a to da alamar mun rasa malamin da ya kira mu daga Togo, bari mu je jihar Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Baba ya ku bakeri barka da yamma barka.
Yawwa Alhaji Musa barka da.
To alhamdulillah kamar yadda ka faɗa Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To babu shakka da mun Hausa sun yi wata magana baba. Sun ce idan duk abin da ya baka tsoro wata ranni zai baka tausayi. Kuma idan muka dauka ma gani ko mutun ya ki ko ya so ko ya ki mulkin Baba Buhari a Najeriya yayi mai rana kuma yayi mai gata ko fatan da muke Allah ya kara wa Muhammadu Buhari lafiya kuma wannan abubuwa da balan bahawar da barike Allah ya kara mai lafiya wannan mulki nashi mu yan arewa ba abin da zamu ce sai dai mai godiya ga Allah subhanahu wata'ala kuma Allah ya kare kare kadarin wayannan mutane a tashi lafiya Alhaji Musa Garo nagode.
To mu ma mun gode kure da gaske. Bari mu dauki kiran mu ta karshe daga Maiduguri.
Assalamu alaikum.
Amma wa alaikum salam.
Assalamu alaikum. A wani lafiya?
Yawwa lafiya kalabi muna jin ka.
Mustafa ne daga Maiduguri.
To Malam Mustafa bismillah.
Gaskiya mu dai alhamdulillah mun gode game da batun Boko Haram. Allah ya taimaka mana.
Amin.
Baba ku gari kuma mun gode masa.
To mun ba mun gode kure da gaske.
Boko Haram. Yawa ina kira ga yan Boko Haram su kuma idan suka so su ta su yi magana akan cewa su yan Boko Haram ne ta sun daina ya kamata a faɗa haka. Amma a shiga burtu a boya ba kyau.
To mun gode kure da gaske wato Malam Mustafa daga Maiduguri da sauran waɗanda kuka kira mu duka. To yanzu kuma ga shirin labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Ministan matasa da wasannin motsa jiki na Ghana Kwame Esiam ya bayyana cewar ma'aikatansa na nan tana tuntuɓar masu ruwa da tsaki akan yanke shawarar karɓan bakuncin gasar ta shekara ta 2018 bayan hukumar ƙwallon ƙafar Afirka ta ƙi ta amince ƙasar Kenya ta ci gaba da karɓan bakuncin gasar. Shugaban Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya ba da umarni a biya Black Star Team B wato 'yan wasan gida bonusin dollar Amurka 100,000 dangane da namijin ƙoƙari da sun kai na lashe kofin ƙasa da ƙasa na tarayyar Afirka ta Yamma a Cape Coast inda ta lallasa Najeriya da ci 4-1. Shugaban ya ce 'yan wasan ba wai kawai sun kawo wa shugabancin ƙasar jin daɗi ba ne kuma sun jefa ƙasar baki ɗaya cikin farin ciki da kuma fariya. A ranar Lahadi za a yi wasan kusa da na ƙarshe na MTN FA Cup tsakanin kuma sasan tikotako da Midiyama a Wasilan Clean Stadium. Midiyama dai daga dukkan alamu na da damar sake yin galaba akan Kotoko kasancewa sau biyu tana doke Kotoko ta dauki kofin amma fa ba a san macituwa ba samiya ta kare. Mai koyar da Black Stars wasa Kwesi Appiah ya fidda sunayen Andre Ayew da kaninsa Jordan Ayew daga gwarazan 'yan wasan kasar 24 na Ghana da suke shirye-shirye su yi wasa na samun cancantar shiga gasar cin kofin duniya na FIFA da za su yi da kasar Uganda ranar 7 ga watan Oktoba. 'Yan wasan biyu sun baiwa sabbin jini Daniel Opare da Kingsley Safu da ke wasa a Sweden Abbas Mohammed da Kasim Nuhu dama a ga rikon laddayinsu. A kasan Turai kuma shahararren dan wasan na kasar Kamaru Samuel Eto'o ne ya nuna burinsa na sanna koyar da tsohuwar klabin ɗinsa Inter Milan wasa wata rana iyaye Murabus. Game da abinda mai bashi shawara George Gadi ya ce ne Eto'o dan shekaru 36 da haihuwa na kwaɗayin ta aka ta maula a kasar Amurka yanzu haka yana sana'ar kwallon ne a kasar Turkiya anan hankali na ya koma gan shahararren dan wasan nan na kasar Brazil Neymar wadda aka nuna cewa duk ranan Allah ana biyan sa fan din turai dubu 100 a Paris Saint-Germain duk wata albashin sa fan miliyan 3 yanzu haka iska mai kadawa nan Neymar ya tsere wa duk ɗan wasa wajen karban albashi mai tsoka domin Hurricane da Hugo Lloris ne ke karban fan dubu 100 a mako a Tottenham yayin da Paul Pogba ke karban fan dubu 280 a mako kashin labarin wasannin kenan Redwan Allah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
kuma sai shirye murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka Liberia ta samu ci gaba matakacin bayan kawo ƙarshen yakin basasar kasar na biyu a shekarar 2003 tun daga wancan lokacin tattalin arzikin kasar ya karu da kashi 7 cikin 100 a kowace shekara karuwar kudaden shiga ya ninka da kusan hawa 9 tsayin rai na ƴan kasar ya karu da shekaru 53 zuwa 61 haka kuma Liberia ta samu ci gaba ta fannin mulkin demokradiya Muƙaddashin shugaban hukumar raye kasashe masu tasowa ta Amurka a Afirka wacce ake wa laƙabi da USAID a takaice Cheryl Anderson yace ci gaban da aka samu sun hada har da yadda kafafen yada labarai suke bunƙasa da ƙungiyoyin jama'a da ma'aikatan gwamnati da kuma sauye-sauyen da aka yi wa yadda gwamnati ke kashe kuɗaɗe da gyara ma'aikatu fiye da shekaru 10 Amurka wacce ta fi baiwa Liberia gudunmawa ta ƙasa da ƙasa ta ware shirye-shirye masu yawa domin tallafawa Liberia ta kasance akan turbar gwamnatin demokradiya da kuma samun kwanciyar hankali Anderson ya ƙara da cewa shirye-shiryen mu a Liberia suna tinkarar matsalolin ƙasar daga bangaren gwamnati waɗanda suka jawo yakin basasar shekaru 14 a lokaci guda kuma muna tinkarar matsalolin buƙatun ci gaba ko kuma raye ƙasa a ranar 10 ga watan Oktoba idan Allah ya kai mu ƴan Liberia za su kada ƙuri'ar zaben sabuwar gwamnati da ta gina wannan ci gaban da aka samu na tsawon shekaru 12 ya ƙara da cewa wannan zaben yana da muhimmanci da kuma sarƙaƙiya ba wai don sauyin gwamnati kadai ba a'a Sai dan zai baiwa ƴan Liberia damar zaben shugaban da yake da ƙwarewar jagorancin ƙasar zuwa turbar zaman lafiya da ci gaba mai amfani. Yace suna daukan zaben Liberia a matsayin wani muhimmin matakin ci gaba a demokradiyyar Afirka ta Yamma. Sharhin murya Amurka kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da ra'ayi ko shawara sai ku rubuta zuwa ga editorials VOA Washington DC 2037 USA. Za kuma ku iya bayyana ra'ayi da karanta dukkan sharhin murya Amurka a shafinmu na yanar gizo akan www.voanews.com/editorials.
To madalla, yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku labarai a takaice.
A takaice majalisar ɗinkin duniya ta ce za ta tura wasu manyan jami'an ta zuwa jihar Rakhine dake ƙasar Myanmar gobe Alhamis yayin da take ƙara yin kira akan buƙatar tura ƙarin taimakon agajin jinƙai a yankin a cewar mai magana da yawun majalisar ɗinkin duniya Stefan Dujarric a lokacin ganawa da suke yi kowace rana Mr. Stefan ya ce mun sha nana ta damuwar mu game da ƙarancin taimakon agajin jinƙai a wannan yankin ya ƙara da cewa muna na'am da wannan gayyatar a matsayin mataki na farko kuma muna fata zai kai ga samun ƙarin taimakon agaji Sakataren harkokin tsaron Amurka John Mattis ya ce Amurka da sabuwar dabarar da ta fito da ita ta warware ƙiƙiƙan da ake yi da mayakan ƙungiyar Taliban ba zai sa ta daina fada a Afghanistan ba ɗan sa'o'i bayan isar sa ƙasar wani harin roka da aka kai a tashar jiragen saman birnin Kabul ya raunata mutane 5 Sakataren rundunar NATO Jens Stoltenberg wanda shi ma ya kai ziyara a birnin na Kabul ya jaddada kudirin NATO na taimakawa kasar Afghanistan.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen mu na yau sai kuma da safe za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Maryam Dauda da ta taimaka muka gabatar da shirin da wacce ta shirya kuma ta bada umurni Julie Gresham da injiniyan mu na wannan daren. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a kwana lafiya Allah ba mu alherin nan nasa amin summa amin